بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدها ساكي هدوى أولاً سافية رانا أصبر سافية رانا عاشورا قوما قوتا المحرم شكرا هجرة دبو دارين داربعين دبقوي wanda ya dace da lissafin 5 ga watan Yuli 2025. Wannan shine darasi na 87 insha Allah cikin jarigin darussa daga littafin As-Sunnah wallafar al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi. Al-Imam ibn Abi Asim ya rasu hijira da shekara 287 ne. Wannan littafi nashi na As-Sunnah yana ɗaya daga cikin muhimman manazarta don fahimtar aqidar salaf da kuma manhajin su. Mun kuma karanta kusan galibin masail na aqad din, yana mana magana ne yanzu akan masail na manhaji, musamman game da mu'amala da shuwagabanni da kuma wato tafarkin magabata ta fuskar mu'amalantar khilafa ar-rashida a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da tabbatar da cewa halifofi guda hudu ne: Abubakar da Umar da Usman da Ali. Mun ji bayanai akan haka da wasu batutuwa da suka shafi falalarsu da makamantansu. Za mu tashi daga lambar tarjama ta 1218 a shafi na 797 nan ne go, inda yace haddathana Muhammad ibn Abdurrahim qala haddathana Talq ibn Ghannam an Qais an Ash'atha an Adi ibn Thabit an Abi Zaybana an Ali qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in wullita hadha al-amr min ba'di fa akhrij ahla Najrana min jaziratul arab. Wana hadisi malam ibnu abi asim ya karbo shi daga malam Muhammad ibnu Abdurrahim, wato Muhammad ibnu Abdurrahim ibnu abi zuhairin kenan, Abu Yahya al-Adawi, wanda jika ne ga wasu bayi cikin bayin gidan su Umar bin Khattab, min mawali ali Umar bin Khattab. Malami ne cikin malaman hadisi, ya rasu shekara ta 255 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. To shine yake riwaya daga babban malami mai suna Talq ibn Ghannam. Talq ibn Ghannam ibn Talq ibn Muawiyah an-Nakhai, mutumin kasar Kufa ne. Yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim, rasulsa 211. An Qais ya'ni ibn Rabi' an Ash'atha Ash'asa ibn Siwar. Mun shajin hadisin shi Ash'asa ibn Siwar da shi da malamin dalibinsa Qais ibn Rabi, dukkaninsu masu rauni ne. Mun sha magana a kansu. Shine yake riwaya daga Adi ibn Thabit, daga Abu Zaiban, daga Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Sayyidina Ali yake cewa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mini in wullita hadha al-amra min ba'di, idan aka baka shugabanci a bayana fa akhrij ahla Najran min jaziratul arab, to ka fitar da mutanen Najran, kristoci kenan, daga kasar Larabawa. Wannan isnadi ne ba'ifun wal matn munkar, saboda waɗannan mutane masu rauni ne, duk yake suna da mutaba'a a cikin Musannaf Ibn Abi Shayba, amma mutaba'a ce take la yuhmadu bi mithliha, ba a jin dadin irin ta, saboda a cikin ta akwai Al Hasan ibn Umara shike riwaya daga Adi ibn Thabit inna, wato yayi mutaba'a ga Qais ibn Siwar, amma shi ma maturuki ne. Sannan wannan riwayar akwai nakara a cikin ta ta fuskar ma'ana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bada wannan umarni ba, kuma Sayyidina Ali bai aiki da wannan umarni ba. Sannan in an ce wullita min ba'di hadhal amra min ba'di, in shi suna rika wannan cewa ai dalili ne akan halifancin Sayyidina Ali bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To min ba'adi ba dole ya dauki min ba'adi shine na farkon khilafa ba, har zuwa yanzu dinan da muke magana min ba'adi Nabi sallallahu alaihi wasallam ne. Ko mun gane ba zaka bai bada wannan ma'anar da suke gogoriyo akai ba. Wa haddathana Abu Bakr qala haddathana Yazid ibn Harun an al-Awwam ibn Haushab qala haddathana Sa'id ibn Jamhan an Safina قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة. قال فحسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قال فقيل له إن عليا يعد من الخلفاء فقال ابن بن الزرقاء هو فهو أبعد. حديثي دغ مالن أبو بكر ابن أبي شيبة كينان دغ بابا مالني شيخ الإسلام يزيد بن هارون wanda malami ne cikin manyan malaman hadisi ya rashi shekara ta 206 bayan hijira, shi kuma daga al-Awwam ibn Hawshab wanda shi kuma rasuwarsa 148, shi kuma yace daga Sa'id ibn Jamhan. Sa'id ibn Jamhan al-Aslami Abu Hafs al-Basri kenan daga Safina maula Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Safinatu ana mushi laqabi da haka saboda saurinsa da yawan juriyarsa wajen tafiya, sai yake ce mishi Safina har sunansa ya bace. Wannan bararren bawa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-khilafatu fi ummati 30 sana, halifanci a cikin al'ummata a bayana shekara 30, wato halifanci ala minhajin nubuwa kenan kamar yadda muka ji a baya. Qala yace fahasibna, sai muka lissafa, fawajadna Abu Bakrin, sai muka ga Sayyidina Abu Bakar da shekara 2, wa Umar da Sayyidina Umar da shekara 10, wa Usman da Usman da shekara 12, kaji 24 kenan ko, wa Ali da Sayyidina Ali da shekara 6, kaji 30 kenan ko, radiyallahu anhu. Mun ga duk waɗannan su ne suka taru suka bada wannan shekarun. Qala ne riwaya yace faqila lahu, sai aka ce masa inna aliyan la yu'addu min al-khulafa, sai wani yace a ai Aliyu zai cikin lissafin khulafa, wato wani wanda yake da dan jinin nasabanci ne wannan halaf, wani wanda yake da tababa. Faqala, sai shi mai maganar wato Safina sai ya ce ibnu bani zarqa'i, to shi kuma dan gidan ƴaƴan zarqa'u fa, fa huwa abu'adu, ai yafi Aliyu nisa da halifanci. A bani zarqa nasaba ce zuwa ga Zarqa bintu Wahab al-Qurashiyya, wadda ita ce wato kakar Marwan ibn al-Hakam, uwar ubansa, jaddatuhu li abihi, sunanta kenan Az-Zarqa bintu Wahab, mace ce mashahuriya a ƙasar Makka. To sai ake ce ma ƴaƴanta Banu Zarqa, haka daga cikin ƴaƴanta akwai shi al-Hakam ɗin, daga cikin jikokinta akwai Marwan ibn al-Hakam. To wanda ya maida maganar nan ya mayawa da wancan saboda shi yana goyon bayan siyasar Marwan, sai ya ce to ai kai naka gwanin ya fi nisa da halifanci fiye da wanda kake tuhuma. Mun gane wana isnadi ne Hassan, yana daga cikin wato hadisai da suke a cikin littafin Sunan Nasa'i da kuma littafin Imam Nasa'i Fada'ilu As-Sahaba a cikin Sunan Kubra da kuma littafin Babarani Mu'jam al-Kabir da Abu Dawud ma ya ruwaito shi da ainihin wato Ar-Rawiyani a cikin Musnadinsa. Malam ya sake cewa wa haddathana Ahmad ibn al-Furat, Ahmad ibn al-Furat ibn Khalid Abu Mas'ud al-Asfahani, shine malamin da malam ke riwaya a gunsa anan. Wannan malami mu kiyaye magana da zai malam zai ambata mana game da shi anan saboda akwai mas'ala game da shi. Yace haddathana Sahlu ibnu Abdawayhi, wannan qadiyya mun taba karanta ta a baya, mas'ala game da al-asma'ul makhtuma bi wayhi, akwai ittijahan, akwai fuska guda biyu wajen karanta su. Ammatul lugawiyyin, malaman lugha na Kufa da na Basara da sauransu suna karanta shi da kamar yadda na karanta din nan Abdawayhi bi fathil wawi wa iskanil ya'i, Abdawayhi haka suke karanta shi, kamar yadda al-Imam Suyuti ya ambata a cikin Tadribur Rawi, kamar yadda Ibn Khallikan ya kawo wannan magana a cikin Wafayatul A'yan, kamar yadda kuma Yaqut shi ma ya ambata a cikin Mu'jamul Udaba da Imam Ash-Shawkani a cikin Maqasidul Hasana. Wannan malamai sun ambaci wannan magana da wasunsu. Malaman hadisi sai suke taharifin zancen, sai su ce me ko abdawi sai ce abdawiya rahwiya su kuma yadda suke shine bi dhammi ma qabla al wawi wa iskani al wawi wa fathi al ya rahu rahu ya rahu ya kaga sun yi ma haun shine ma qabla al wawi sai su mishi dhamma sai a ja wawun din da madda rahu sai kuma ya ya umfata haka sai su ce abdu ya rahu ya malaman da suke waccan maganan suka ce saboda malaman hadisi sun kyamaci lafazin waihi saboda waihu yana da alaka da sunan shedan wani abu makamancin haka anan ne ma har al-imamu as-suyuti ya mutu cewa asalin raha waihi a yaren farisa shine wanda aka haifa akan hanya saboda ana kan tafiya ne maman shi ta yi naƙuda ta haife shi kuma yayin da fulani suke haifa yayin su da nan ajiji mala ko wata mata mara nan ta haihu a motar haya a hanyar Kano nan a motar haya cikin irin waɗannan fagwabin da ake ninninka mutane ka duba ga malam dan yaya mutum zai bar matar shi da tsohon ciki ta tafiya daga ita sai cikin ta haihu aka rasa da ita aka samu matsala Allah ya kyauta to wannan magana ita ce aka sani ita mutane galibi suka sani kuma ita suke karantawa har ma ake ganin cewa wanda dai yace rahawaihi ko khamarawaihi ko abdawaihi to ɗan makaranta hadisi sai ta mashi dariya sai ai jahili wannan magana to gaskiya ba haka take ba jama'a magana ta gaskiya fadan rahawaihi da abdawaihi ba kuskure ba ne kun ko mutum yace rahawiya ko abduwiya to in ma bai zama kuskure ba shi wannan nabi shi ne zai zama khilaful aula haka Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin yayi wannan ta'aliqin a kwana-kwanan nan in ka ga kai duba mure shi tana nan akan internet na jin akan YouTube haka Salih Al-Usaini ya bayyana da wasu malamai cikin muhaqqiqun cewa sunan da ba Balarabe bane na farko to shin suna wanda yake ba Balarabe ba in ka zo furta shi kai da wanda ba yaranka ba me abin da ya kamata kai ka fade shi yadda masu shi suke fada ko kuwa ka kirkirar mishi sabon karatu ka kirkirar mishi sabon format to mu a gunmu masu harkar lugawiyun linguist to abin da yake daidai shine ka fada iya yadda masu fadan suke fada iya iyawarka sai in ka gagara to masu sunan su waihi din suke fadi kaga yana cewa fadan waihi yafi asali sannan kuma ba wancan ma'anar suke bashi ba wannan ma'anar larabawa sun bashi ita ne ta hanyar abin da ake ce ma false friend a linguistics wato ka ji kalma a wani yare sautinta sai ya baka wata ma'ana daban a yarenka yanzu ringin da ake cewa ringin a turanci ba shi ne abin da waya take ba kadawa da wasu kuma akwai wani gari sunan shi ringin a jihar jigawa ne ko a jihar jigawa bai da alaka da wannan kwata-kwata misali yanzu haka zaka ga an rubuta wata kalma sai ka ga yadda Bature ke fadanta ko Bahaushe na fadanta da irin wannan sautin amma ma'anar su daban saboda ba daga linguistic background ɗaya suke ba to wannan bai fi irin wannan abin in ka ce dole sai ya dauki ma'anar yarenka to bai wuce irin tunanin yaro ba a san yanzu yaro inda za ku zo kuna tafiya kai kana ganin kai ne malami inda wani yaro ya taɓa yi ma wani ustaza a garin nan shi ustazin yana ganin shi ne babban malami ya roƙo hannun almajirin suna tafiya shi kuma yaron ƙarami wannan almajirin shi ya sani malamin islamiyya su suna cikin tafiya kawai sai ya ce sannu malam sai shi wannan babban mai shagen san malanta sai ya ce yawwa yaro sai ya ce ni ba da kai nake ba da malaminmu nake shi yaro a gun shi malaminsa kawai shi ne malam to haka wata ranar muna cikin mota za mu tafiya a cikin mota wani yaro irin masu shigin su mutum dan gidanmu sai ya ji an ce malam ibrahim ana magana wani malam ibrahim sai kawai ce malamin islamiyyar mu irin zai gulma dan naka cike da Allah gafara wato shi ya ta malam ibrahim babu wani ila malamin islamiyyar su ba da mu da shirika to ka ce wata kalma dole ka dauki ma'anar sautin da ke cikin yaranka to irin wannan tunanin ne na yaro ba daidai bane
saboda ina ganin kai ya zama dalilin jahiltar da mutum ko dalilin nuna mutum bai san abin da yake ba dan kawai an je ya karanta rahawai saboda abin yana da asali a ilimi ta yi koda bai san wannan tafsilin ba amma dai haka aka karantar da shi saboda kai ya zama dalilin a ce mutum jahili ne ko kuma wani abu makamancin haka Sheikhul Albani yayi wannan ta'aliqin na taba sauraron murya tana nan akan YouTube yana kai sace din ta zaka gani haka wasu malamai da suka tattauna akan mas'ala wallahu ta'ala a'lam to Sa'al ibn Abdawayhi ko kuma Abduya wani malami ne cikin malamai da ake cewa ko dai sunan shi Sahal ko kuma sunan shi As-Sandi ana ce mishi As-Sandi alƙali ne a wasu garuruwa yayin alƙalanci a Hamazan da Qazwin ana mishi alkunya da Abul Haitham Al-Kalbi shine yake riwaya daga Amr ibn Qais Al-Azdi kenan Ar-Razi kenan المطرف مطرف ابن طريف عن المنهال دغ منهال ابن امرين عن التيمي وان التيمي سننشي اربدا عن ابن عباس دغ سيدنا عبد الله بن عباس الله يقرا مسي يدا قال يجي كنا نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم عهد الى علي 70 عهدا لم يعهده الى غيره من كسنشي منا cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da Ali wasu abubuwa guda 70 wanda bai sanar da kowa su ba wannan hadisi ne munkari kamar yadda na ambata na farko al-Imam Tabarani ya rubuta shi a cikin al-Awsat da kuma Abu Nu'aym a cikin akhbaru Asfahan da kuma wato al-Haythami a cikin majalisul Zawaid ya ambace shi الإمام الذهبي ده ترجمان أربدا يكي تشيوا واتو يارويتو ونا حديثي وان ده يكي منكي هكذا الشيخ الألباني يتبتد درون ونا حديثي كما يدي كي تشكين الضعيفة أتشكين لبا حديثي ندبوشي ده تريبيو ده تمان ده تقص يكي تشيوا خبر باطل حديثي نون ده يكي نبرنا بابو بايد انجنشي سننكم يا سابا ابن ده أكسيني أتشكين الصحيحين بخاري ده مسلم sayyidina Allah kan shi ruwaito yake ce aka tambaye shi cewa ko kana da wani abu daban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka wanda bai gaya wani ba yace babu in banda abin da na rike ga su a cikin takardun shi cikin kuban takubansa kaga wancan mai inganci ne kuma ya saba ma wannan wanda yake bai da tabbas saboda ka ba za a karba ba wadda sana Abbas ibn Walid ibn al-Walid an-Nars al-Abbas ibn Walid an-Narsi wato Abbas ibn al-Walid ibn Nasr kenan Abul Fadl cikin a'immatul hadith a kasar Basra a zamanin sa wa Abu Kamil da malam Abu Kamil shine Fudail ibn Husayn ibn Talha Abu Kamil al-Jahdari malam Imam Muslim mun shajin hadisan sa qala subinna suka ce haddathana Ja'far ibn Sulaiman Ja'far ibn Sulaiman ad-Dabai kenan an yazida ar-Rashk daga Yazid ibn Abi Yazid al-Basri ana ce mishi ar-rashku asalin kalmar wato arshad arshakuni arshaku arshaku al-hamza ra'un shinun da kawai sai aka koma da shi aka ce a rashaku arshaku sai suka sa mishi ma'arifa sai kuma ar-rashak ma'anan shi da farisanci shine mutum mai tsananin kishi wanda ba shi da mutunci akan al'amarin kishi ba dama kai wata magana wani ko sunan matar shi ka fada ka mai laifi sunan ta kai ko ka ce a gaishe ta ce na ruwanka da ita sai su ce mishi ar-rashak to shine yake cewa an mutarris an Imran ibn Husayn qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake cewa aliyun minni wa ana minhu wa huwa waliyyu kullu mu'minin min ba'di Aliyu nawa ne kuma ni ma nashi ne kuma shi din majibincin duk wani mumini ne bayan jibinta ta makallana min ba'di bayan ni mumini ya jibince ni to kuma ya jibince sayyidina Ali wannan hadisi yana nuna falala sayyidina Ali radiyallahu anhu ba ya karama ba sai dai bambancin yadda mu ahlus sunna muke fassara hadisai da bambancin yan bid'a in dan bid'a yana ganin wannan hadisi sai ce to gashi annabi ya ce mumini shine sayyidina Ali shine waliyin muminai a bayana. To wannan ma'ana bayana ba'adi ma'anawi ne, ba khalfi zamani ba. Ko mun gane inda sabai sun fahimci cewa bayana ina nufin bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da babu yadda za a yi su daura wani ba sayyidina Ali. Domin har gab da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yake cikin sahih Muslim, Al-Abbas radiyallahu anhu yace wa sayyidina Ali, naga abinda nake gani na alamar mutuwa a cikin danginmu a fuskar ɗana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi dan haka tashi mu je kafin Allah ya masa cikawa, mu je ya gaya mana makaman da za a ba mu a bayan shi, kada wani ya zo ya ce zai ja da mu, ka tashi kawai mu je. Ali ya ce ni ba zan je in tambayi komai ba, idan Allah ya nufa an bani zan yi iya abin da zan iya, idan Allah bai nufa an bani ba duk wanda aka ba zan taya shi da iya abin da zan iya taya shi. Kaga da a ce shi kanshi ya fahimci wannan a matsayin ahadi ne na khilafa, zai ce kwanta da hankalinka ya kai Amina, inda aka ce mun kaza ina jira ne kawai ya cika mu hau. To duk ba su fahimci wannan ba, sai wasu daga baya wasu kolaye su ci haka suka fahimta. Ku mun gani shi sa kamar yadda muka ambata ran nan, in dai falaloli ne ɗaiɗaiwan falaloli, to duk kin sabe babu da kake sayyidina Ali yawan falala, babu yawan falala hadisai kwantitin falala, to babu wanda ya kai shi cikin sahabbai, babu wanda yake inkarin wannan. Amma ta fuskar halifanci, to sahabbai sun yi ijma'i akan fifikon cancantan sayyidina Abubakarin akan sa, kuma har da shi a cikin wannan ijma'in domin yayin baya. To dan mai wani zai ce shi daga baya bai yarda da wannan ba, wannan kawai ta da zaune tsaye ne da mai da mutane baya. Allah ya kyauta. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin littafin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da sunan ta Imam At-Tirmidhi da Nasa'i da kuma a cikin Khasa'is Ali na Nasa'i har ila yau, da Imam At-Tayalisi a cikin Musnadinsa, da Abu Nu'aym a cikin Al-Hilya, da Al-Hakim An-Naysaburi, da Ibn Adiy a cikin Al-Kamil, da sauran wasu wato masadiru. Haka hadisi ne da yake tabbatacce babu kura akan sa insha Allah. Ya tabbatar da falal sayyidina Ali radiyallahu anhu. Wa haddathana Muhammad ibn Musanna Abu Musa kenan, Muhammad ibn Musanna ibn Dinar Al-Anz. Qala haddathana Yahya ibn Hammad wato Ash-Shaybani an Abi Awana, Abu Awana shine Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri. An Yahya ibn Sulaym Abi Baljin, Yahya ibn Sulaym Al-Waqidi Abu Balj, ya da hadisi a cikin Kutubul Arba'a, Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'id ibn Majah. An Amr ibn Maymun, daga Amr dan Maymun, Allah ya ji kamar Albani yakan ce dan jarida kenan. Amr dan Maymun shine mai kissan nan ta tarihin kashe sayyidina Umar, wanda ya ruwaito abin da ya faru dalla dalla, an yi wa Umar kaza, an yi kaza, inda ka san dai dan jarida yana rahoto, shine Amr dan Maymun, tabi'i ne cikin manyan tabi'ai. An Ibn Abbas, daga sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda, qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li Ali, sayyidina Rasulullahi ya ce wa sayyidina Ali, anta minni bi manzilati Haruna min Musa, kai a wurina matsayinka kaman matsayin Haruna ne a wajen annabi Musa, illa annaka lasta nabiyya, sai dai kai ba annabi bane, wa anta khalifati fi kulli mu'minin min ba'di, kuma kai majibincina ne game da al'amarin duk wani mumini bayan ni na kasance majibincin al'amarin mumini. Nan ma kaga ya tabiri da min ba'di, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya girmama sayyidina Ali kwarai da gaske, ya nuna falalarsa, kuma duk sahabbai sun san falalarsa. Za mu zo mu karanta a can gaba asalin kissar Ghadir Khum din, da abin da ya faru ga wanda bai san tarihin ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi Makka aikin haji, ya tura sayyidina Ali kasar Yaman ya je ya ansu dukiyoyin fai. To da ya je sai ya istifa'in wata baiwa kyakkyawa a ciki, sai wani cikin masu rike da dukiyansa ya jawo shi. Kuma da ya jawo shi, bayan sayyidina Ali ya yi sauri ya bugu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka, shi ma nan da ya zo kawai tun a hanya yana ta faɗa, yana ta bambami saboda kasan abin duniya yadda yake juya kan mutane. Kuma ya zo har manzo Allah yana jin shi, yana cewa shi baya san Aliyu, inni abghudu aliyan, na bai ce mai komai ba. Shi na sai da aka baro Makka aka gama aikin haji, aka taho akan hanya aka zo Ghadir Khum, wanda yan shi'a suke magana akan shi din nan, sai ya kalle shi ya ce ya Abdullah ibn Buraida, atabghudu aliyan, wai daga sai kana kin Aliyu? Ya ce kwarai kuwa manzo Allah, ni wallahi ba na san shi. Sai ya ce to ka daina ka kaunace shi. yace domin ni mai gidanku ne kuma Aliyu mai gidanku ne a bayana duk wanda yake so na ya so Aliyu duk wanda yake kin Aliyu to ya ki shi dan yana so dan yana kina kaga shine wannan sababul hadisin yana bayyana ma'anar hadisin karara domin da annabi yana nufin khilafa ce da sai ce kuma ina mutum shine halifa sai annabi faɗa karara haka a wurin da za a faɗi wannan ne domin zai zama ta'khirul bayani a waqtil haja amma kawai yana nuna muhimmanci da wajabcin soyayya sayyidina Ali a wajen mu'mini saboda mu muna kaunar sayyidina Ali ba dan kankanin kauna ba muna kaunar shi muna san shi da shi da mutanen gidansa da ƴaƴansa da jikokinsa da dukkanin masoyansa amma ba za mu yi guluwi mu wuce makadi da rawa ba hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaunarsa take addini ba za ka yi wuce makadi da rawa ba domin annabi ya ce la tatruni kama atatin nasara ibn maryam kar ku je ku dinga zugugguta ni irin yanda kirista suka dinga zugugguta Isa dan maryamu har sai da suka ce Allah ne suka ce dan Allah ne suka mace Allah ne wasa ma Allah ne ya ce Allah ka tsare mu daga bata wannan isnadi shi ma isnadi ne wanda yake hasan rijaluhu rijalu shaykhaini in banda wancan Abu Baljid Yahya ibn Sulaym qala Abu Bakr Abu Bakar anan ne litafi kenan shi Ibn Abi Asim ko yace hadisi safina wancan hadisin na safina da muka karanta hadisi safina din can wancan na ila ne ma ila yake hadisi safina da wannan lamba ta 1219 hadisi safina sabitun min jihatin naqal ya tabbata ta fuskar riwaya Sa'id ibn Jamahan الأصلي كنا روى عنه حماد بن سلمة والعوام ابن حوشب وحشرت وتويا كنا سيدنا ما كتشا سيد بن جمحان متنه أمن تشي سود أكوي ثقاته إسك رواية جريشي لكسي أكوي حماد بن سلمة لكما العوام ابن حوشب ونشيني من رواية أقولش أتكلم ون إسنادي دشي العوام ابن حوشب شيني من رواية أقولش لكما حشرت وتو حشرت ابن نباتا كنا مالي ساكي تشوى وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وأحمد بن عثمان النوفلي كان الحسن بن علي الحلواني الحسن الحلواني يقوم أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا محمد بن خالد بن أبي أثمى محمد بن خالد بن أبي أثمى الحنفي البصري هذا حديثي أسكن كتب الأربعة قال حدثنا موسى بن يعقوب التبوذكي كنا قال حدثني المهاجر ابن المسمار عن عائشة عفوا وانت موسى بن يعقوب التبوذكي بني وانت التبوذكي شنو نوال من سبو خاري وانكما أعلى منه مرتبة طبقة عن عائشة بنت سعد عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها لقب بنت سعد رضي الله عنه قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجحفة naja annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a yawmul juhfa wannan ana itlaqi ne a ɗaya daga cikin ranaku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yada zango a hanyar komawa daga aikin hajjin bankwana kafin ya tsaya a gadir kum ya tsaya a juhfa wa akhadha bi yadi ali ya rike hannun sayyidina ali radiyallahu anhu fa khataba yi huduba wa hamidallaha yi wa allah yabo wa asna alaihi yazguguta allah thumma qala sa'annan yace يا أيها الناس إني وليكم يا قوم تاني نيني جاغورنكو قالوا صدقتا يا رسول الله سكتي غسكيا كفر يا منزا الله وأخذ بيد علي فرفعها وقال سيكم يدغا حنن سيدنا علي يتي هذا ولي wannan ما majibanci nani wal muaddi an kuma wanda zai wakilci ni wannan isnadi ne wanda yake da'ifi saboda wato Musa ibn Yaqub صدوق ني سيء الحبس تكون محمد ابن خالد ابن أثمى شيما صدوق ني يخطئ كما يد ابن حجر يا أبتا حديث هنا شكي مسند البزار ما لم يسون يما جانا أكن وأنا ماذا جا سما لي ساكي شوا باب في ذكر الجماع فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم babi da zai zo dan dunkulallan ambato game da falalar waɗannan mutane uku a hade Abu Bakar da Umar da Uthman Allah madauki sarki ya kara musu yadda ga baki ɗayan su. Qala hadathana Amr ibn Uthman, qala hadathana Bishr ibn Shu'aib, Bishr ibn Shu'aib shine Abul Qasim al-Himsi kenan. Bishr ibn Shu'aib qala hadathana Abi, baban shi shine Shu'aib ibn Abi Hamza. Wannan ne Shu'aib an abihi an jaddi kenan. Shu'aib ibn Abi Hamza kamar yadda malamai suke faɗa kana asiran fil riwaya, yana da wahala wajen hadisi. Malami ne wanda yake da ruwa hadisi, Allah ya gafarta mai. Dalibai suna shan wahala a nan shi kafin su samu hadisi. Qala hadathana Abi an az-Zuhri, daga Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shahab. Qala hadathani Salim, daga Salim ibn Abdullah ibn Umar kenan, babban malami cikin tabi'ai din. Anna Abdullah ibn Umar qala, daga mahaifinsa sayyidina Abdullah dan Umar radiyallahu anhu wa an abihi qala, yace kunna naqulu, mun kasance muna faɗin wannan kalma, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyun, ma'aiki yana raye sallallahu alaihi wasallam, muna cewa afdalu ummati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu Abubakar, wanda yafi kowa falala a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin al'ummarsa shine sayyidina Abubakar, thumma Umar sanan sayyidina Umar, thumma Uthman sanan sayyidina Uthman. Annabi yana jin suna faɗan wannan kuma bai musu tankiya ba. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin littafin wato Ahmad Musnad kenan, da sunan Abi Dawud, da Mujam at-Tabarani al-Kabir. Wa haddathana Abdullah ibn Shabib, Abdullah ibn Shabib ar-Rabi, malami ne cikin akhbariyun, wato masu kawo labarai, kuma yana daga cikin min awiyatul ilm, masu tarin karatu, illa annahu da'ifun min qibalir riwaya, ba an san riwayar sa saboda mai rauni ne. Saboda wannan isnadin ta fuskar shi da rauni, duk da yake hadisin sahihi ne. Qala hadathana ibn Abi Uwais, Abdullah ibn Abi Uwais qala hadathana akhi, yace dan uwansa ne ya bashi hadisi, wane kenan? Abubakar ibn Abi Uwais. An Sulaiman ibn Bilal, daga Sulaiman ibn Bilal Abu Muhammad al-Qurashi. An Muhammad ibn Abi Atiq an ibn Shahab, wannan ma dai isnadin ya take zuwa ga Muhammad ibn Muslim ibn Shahab. Saboda wannan mutaba'a ce kenan ga Shu'aib ibn Abi Hamza. An Salim ibn Abdullah, daga Salim ibn Abdullah an Abdullah ibn Umar qala, sayyidina Abu Umar yake cewa kunna natahaddasu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyun, mun kasance muna magana annabi yana raye, mu ce inna afdala ummatihi ba'dahu Abubakar, lalle mafiya falala cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah din shine Abubakar, thumma Umar sannan sai Umar, thumma Uthman sannan sai Uthman. Wannan isnadi da'ifi ne saboda wancan malami na farkon nan, wato Abdullah ibn Shabib, amma kuma hadisi ne tabbatacce, domin dukkanin mazajen sauran mazaje ne wanda suke rijalus sahih, kuma hadisin yana da asali. Za mu zo mu ji wasu shawahidu wanda ma suna cikin Bukhari da ainihin wato sauran littattafai. Daga ciki akwai wannan da yace haddathana Muhammad ibn Miskin, Muhammad ibn Miskin ibn Numaila al-Yamani, wanda malami ne, yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da sunanta Abu Dawud da Nasa'i. Yace haddathana Yahya ibn Hassan, Yahya ibn Hassan at-Tinnisi kenan. An Sulaiman ibn Bilal Abu Ayyub al-Qurashi kenan. An Yahya ibn Sa'id, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, babban malami cikin atba'ut tabi'in. An Nafi', daga Nafi' Maula ibn Umar. An Ibn Umar radiyallahu anhuma, daga sayyidina Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa, qala, yace kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mun kasance mukan zazzabi mutane mu ce wane yafi wane, wane yafi wane, alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye, mukan ce Abubakar thumma Umar thumma Uthman, mukan ce Abubakar shine kan gaba, sannan Umar sannan Uthman. Kaga wannan isnadi ne sahihi, kuma hadisin na cikin Bukhari da Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma Sunan Abi Dawud da Tirmidhi da abin nan Mu'jam at-Tabarani al-Kabir. Saboda haka wannan shahidi ne akan wancan da ya gabata ta fuskar wato ma'anarsa da lafazinsa da kuma ma hanyarsa. Wa hadathana Amr ibn Uthman, Amr ibn Uthman ibn Sa'id ibn Kathir ibn Dinar qala hadathana Baqiyya ya'ni ibn al-Walid qala hadathana Layth ibn Sa'd, al-Imam al-Layth ibn Sa'd al-Misri, babban malamin. An Yazid ibn Abi Habib, daga Yazid ibn Abi Habib, Yazid yake cewa an nafi'in daga nafi' maula ibn umar wannan maka ga mutaba'a ce yanzu ga ainihin wato yahya ibn abi sa'id da shi da habib da shi da abin nan wato shu'aib ibn abi hamza yanzu ga hanya ta uku yazid ibn abi habib dukkanin su daga nafi'u an ibn umara qala yace kunna natahaddathu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna magana muna cewa annahu yadda abin yake khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr mafi alkhairin wannan al'umma bayan annabinta Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu thumma Umar sannan Umar al-Khattab radiyallahu anhu thumma Uthman sannan Uthman radiyallahu anhu fa balaga zalika an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama falam yunkiru kuma labari ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa muna fadin haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai inkarin wannan magana ba wannan isnadi ne sahihi a dukkanin marajan thiqatu in banda tadlisancin baqiya kawai da anan kuma ya sarraha yace hadathana laysu to kaga tadlisancin bai bayyana ba kin asalin hadisin al-imamu Abu Ya'la alani ya ruwaito shi a Sheikh al-Albani yake cewa wannan ziyada ta fa yablugu dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu yace ziyadatun thabitatun tabbatacciya ce yace saboda ta zo ta hanyoyi daban-daban zuwa ga ibnu abi waisin a wajen isma'ili a cikin wato mustakhraj dinsa da kuma tabarani kuma asalin ta ma al-imamu abu dauda ya ruwaito ta a inda yake ruwaito da riwayan kunna naqulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyun afdalu ummati ummati nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu abubakrin thumma umar thumma usman wannan yana cikin sunan abi daud saboda hadisi wannan ƙari tabbatacce ne kuma tana bada kyakkyawar fa'ida cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji kuma bai yi musu inkari akan abin da suke ainihin wato fadi ba wanda sanan hisham ibn ammar babban malamin hisham ibn ammar ibn nusayr ya rasu 245 ne qala hadathana al-walid ibn muslim daga al-walid ibn muslim ash-shami an al-awza'i daga ainihin wato al-awza'i shine abdurrahman ibn amr al-awza'i imamu ahli ash-shami kenan rahmatullahi alayhi shi kuma yace an jisr ibn al-hasan daga al-jisr ibn hasan al-yamami قال حدثني نافع وان ما دي الى زوا غ نافع دو كاغ ينزو wannan ita ma mutaba'a ce ga wadancan su Yazid ibn Abi Habib su Yahya ibn Sa'id su Shay ibn Abi Hamza yanzu kuma ga wani shine Jisr ibn al-Hasan dukkanin su daga Nafi Maula ibn Umar daga Ibn Umar radiyallahu anhu qala kunna nafdulu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar wa Uthman mukan ce Abu Bakar shine mafi falala a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi mu fadi wannan sannan mu ce daga nan sai Umar daga nan sai Uthman thumma la nafdulu ahadan ala ahadin ko la nufaddilu ahadan ala ahadin sai kuma daga nan muka kasance ba ma cewa wane ya fi wane sai mu tsaya iya nan wannan hadisi ne wanda yake tabbatacce da isnadin sa yana da rauni saboda raunin Jisr ibn al-Hasan amma ya samu mutaba'a wadda ta wuce ta Walid ibn Muslim sannan asalin riwaya tana cikin Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma al-Khallal a cikin kitabu sunna nashi wadda sana Abu Bakr ibn Abi Shayba ha ila yau daga malam Abu Bakr dan gidan Abu Shayba qala da sana Abu Muawiya ad-Darir kenan Abu Muawiya ad-Darir an suhail ibn abi salih kenan an abihi daga baban shi abu salih ne samman an ibn umar daga sai na dan umar Allah ya kara masa yadda kare yace kunna na'uddu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyun mun kasance annabi na raye muna lissafa cewa abu bakrin wa umaru wa usman sai mu kirga mu ce abu bakar daga nan sai umar a wajen falala daga nan sai usman wa naskutu daga nan sai mu kame bakunan mu ba ma sake cewa komai wannan annabi na raye suke yin wannan riwaya tana cikin musannaf na ibn abi shayba da muslim imam ahmad ibn hanbal da kuma littafin shi fadailus sahaba da kuma Abu Ya'la da Khallal da Tabarani a cikin Al-Mudammil Kabir da Ibn Hibban dukkanin su ruwaito ta hanyoyi daban-daban zuwa ga ainihin wato shi Abdullahi dan Umar kin wa da sana Abdul Wahhab ibn Dhahhak zai yi tunawa wannan mutumin an ja wani hadisi nashi a baya shine Abdul Wahhab ibn Dhahhak ibn Aban As-Sulami al-Imam Ibn Majah ya kadaitu da riwaya a gunsa daga cikin sauran malamai mutumin kasar Hims ne Imam Al-Bukhari yana cewa indahu ajaib yana da abubuwan ban mamaki haka malamai sun tuhume shi dan Bukhari ya fada irin wannan akan mutum to karanci a ce muttaham ne bil kadibi saboda wannan isnadin mai rauni ne kwarai da gaske duk da yake ainihin wato matanin ya tabbata kamar yadda muke taji qala dasana isma'il ibn ayyash shi kuma wannan malami Abdul Wahhab ibn Dhahhak yana riwaya daga isma'il dan ayyash an suhail ibn abi salih an abihi an ibn umar qala kunna natahaddathu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayi muna magana muna cewa anna khaira hadhihi al-ummati ba'da abi ba'da nabiha Abu Bakr muna cewa mafi alkhairi a cikin wannan al'umma bayan manzanta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Abu Bakr radiyallahu anhu wa Umar daga nan sai Umar wa Uthman da kuma Uthman fa yablugu zalika annabi sallallahu alaihi wasallam kuma labari yana iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu alaina baya musanta mana to kun ji wannan riwayar ga ta ya kawo ta mulura ta yi iri ɗaya da waɗancan zuwa ga Abdullahi dan Umar kamar da muke taji to ga wata riwaya nan ya kawo kai tsaye dan ya nuna maka irin raunin da aka samu game da wannan malam shi dai wane Abdul Wahhab ibn Dhahhak qala da sana Isma'ilu an Suhailin an Abi Salihin an Abi sai yace an Abi Huraira to itrabi ne wannan yi shi da kansa a can yace an Suhail ibn Abi Salihin an Abihi an Ibn Umar kaga ya sa shi min Musnadi Ibn Umar wa huwa al-ma'ruf inda al-muhaddithin nan kuma ya sa shi min Musnadi Abi Huraira wa hadha la yu'rafu min Musnadi Abi Huraira kaga abinda malamai suke tuhuma da shi ya bayyana duk da matanin ya tabbata amma dai ta bayyana cewa wannan malami baya rike abinda ya ruwaito daidai wallahu alam wannan ita ce riwaya da take ainihin wato tabbatar da ittirabin wanda ya sanya shi daga cikin Musnadu wato Abi Salih an Abihi an Abi Huraira bayan ba Musnadin sa bane Musnad Abi Salih ne an Abihi an Ibn Umar radiyallahu anhu wa an Abihi wannan riwaya take wato ne ittirabin nan Imam Ahmad ya fitar da ta cikin Fadailus Sahaba malam ya sake cewa haddathana Abubakar ibn Abi Shayba babban malamin nan da yake riwaya da gun shi ko da yaushe kenan Ibn Abi Shayba qala haddathana Waqi'un al-Waqi' ibn Jarrah qala haddathana Hisham ibn Sa'd an Umar ibn Usayd an Ibn Umar qala kunna naqulu zaman rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance annabi yana raye muna cewa khairun nasi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin mutane shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar sai kuma Abu Bakr sai Umar radiyallahu anhum ajma'in wa salawatullahi wa salamu ala rasulihi wa ala alihi sahbihi wa sallam wannan hadisi ne kyakkyawa a isnadi ne Hasan Ibn Abi Shayba ya ruwaito shi da Ahmad a cikin Musnadin sa da kuma cikin Fadailus Sahaba da Khallal a cikin Kitabus Sunna lafazin Imam Ahmad Ibn Hanbal cewa kunna naqulu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi thumma Abu Bakr ce fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi rasulullahi thumma Abu Bakr thumma Umar haka suke fada a wancan zamanin babu wanda yake inkarin haka wa da sana Nasr ibn Ali al-Jahdari kenan qala da sana Abdullah ibn Dawud قال عن هشام ابن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتي كنا نقول على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسن تي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا رأي موكما منا فأن وتكلم وأبو بكر مچي النبي صلى الله عليه وسلم سننسي مچي وأبو بكر وعمر ما أمبتشوا أنن غرابيو أتكين واتوما فيا فللا bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad utiya ali ibn abi talib thalath khisal yace shi kuma sayyidina Ali radiyallahu anhu Allah ya bashi wasu falaloli guda uku inji mai ba da labarin shi Abdullahi dan Umar kenan yake cewa li an yakuna li ihdahunna ahabbu ilayya min an yakuna li ad-dunya wa ma fiha da zan samu daya daga cikin su inji Abdullahi dan Umar yace wallahi da yafi muna a ce na samu duk duniyar nan da abin da ke cikin ta na farko tazwijuhu fatima Allah ya aure mai da Fatima Allah ne da kansa yace a bashi Fatima radiyallahu anha domin kafin shi mutane cikin manya cikin fudala as-sahaba sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kawo kokon barin su ya manzo Allah muna so mu hada sarkutaka da kai a ba mu Fatima nabi yace to ina jiran umarnin Allah ne game da ita Allah ya aiko da sako cewa Ali za a ba kaga wannan ya ishe shi falala wannan kadai ya ishe shi falala ko yanzu ne a ce wani babban mutum wani wanda ake ganin darajar shi kai ba kamar nema ba wata ya kuma da ta isa babu irin ta ga masu neman ta sun fika kuɗi sun fika komai yace a dakata ne ina da shawara sai kai nemo kana kolo Ali fa cikin ahlus sufa yake ba ka manta masallaci yake kwara yace to na baka yata kuma baka da gida baka da sana'a baka da komai sai zo ya yankan maka fegi a cikin gidan shi yace to ku zauna anan haka aka mai yadda aka tsaga ma Aisha da Hafsa da Ummu Salama aka tsaga ma kowa abin nan dinta ne suke ce mishi kofa wato abin nan dinta sasanta haka aka tsaga ma Sayyidina Ali Sayyidina Ali bai sadai da sadaki aka ce to aure dole sai da sadaki sai dauko wani silken sa zai je ya siyar dan ka san asalin ustazi ne kamar a ce yanzu sai da wani littafin sa ko wata tsohuwar wayarsa yaje zai siyar Usman ya ganshi yace ya akai Ali yace kaji aure aka bani ban da komai nake so in sai da wannan yace to wannan nawa zai yi yace ina ga zai yi dirhami uku yace to na siya shida yace ai ko nagode ka kyautata mun yace to ga kudin ka ya bashi ya karba yayi hauzi har ya je gida sai ya dawo yace kuma na baka shi kyauta ya bashi kudin ya ninka mai ya bashi kyauta aka daura aure bayan daura aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga an tare shiru ba ai walima ba yace ya labarin walima ne yace ya manzo Allah ka san ban da kuma yace a la budda lil ursi min walimatin ai ba aure ba ai walima ba ce to shikenan zan kokata sai mutanen Madina al ansar suka ji labarin ga halin da ake ciki to sune suka hada mishi ajo da gudumowa suka mai walima saboda haka ba laifi bane a ba talaka aure ba laifi bane a har kudi a mutum aure ba laifi bane abokai su tara kuɗi su maka aure ko su ma walima da zaka ji wata wani usadi ya ce bid'a ne saboda usadan mu yanzu malam sai dai kawai inda ka san a fara musu allure na gida ma hukata wallahi zaka ji wani ya ce ai bid'a ne saboda shi bai da abokai masu mutunci Allah ya kyauta to wannan kadai yana falalar sayyidina Ali radiyallahu anhu wa an fatimata wa waladat lahu bayan kuma ya aure ta kuma ta haifa mishi yaya ta haifi Hassan ta haifi Husaini ta haifi Muhassin ayan ta kenan guda uku ko wannan nan to shine ya hada zuriya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san hada ta can cousins ne san hada ta nan kuma shine baban jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yana daga cikin abin da ya kamata mutane su gane shine falala aure shine haihuwa idan aka aure ba haihu ba har yanzu auren akwai na ƙasa a cikin falalarsa falala aure shine haihuwa domin ƙara zuriya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wato samun cikar surkutaka din nan akwai abin da ko za a yi maka rashin mutunci akan suka tana sarka suka tana kai uban jikokinsu ne sai kuma su ga to ai wannan ya zama namu ba yadda aka yi ya don lokaci da ga na samu irin rashin fahimta to za a iya in ba ku haihu ba sai a ce a dama an raba babu wani ma abu da ya saura tunda ba haihuwa amma a haihu sai a ce ko an raba har yanzu akwai dangantaka domin koda sun gudu da ƴaƴan in aka zo yaran ana neman za mu su aure za a ce ina ubanku ina dangin ubanku ko ya mutu in za a sa su a makaranta za a ce ne a cire sunan ka ba kai ne baban su ba za a ce ake Al-Hasan ibn Ali Al-Husayn ibn Ali dole haka za a ce kai din dai uba din nan dai shine sharafin su Ibn Ulay ke cewa wa ghallaqa al-abwaba ghayra babihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abu na biyu kenan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa an rufe kofofin mutane a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsakiyar gari to kowa daga inda yake sai kawai Yahuda kofa ta nan kawai ringa shigowa bai san ya shigo ta main gate haka da kowa yi idan kofa ne ko ta ko ina sai annabi ya ce duk a rufe su a toshe duka kofun nan aka toshe ya ce abata sayyidina Ali a wata riwayar tabbatacce ya ce kuma an bata sayyidina Abubakar shi ba wannan ma falala ce ga sayyidina Ali wa thalisatu yawm khaybara ta ukun Ibn Umar ya ce ranan khaybara dan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa gobe in gari ya waye zan ba da tutan nan ga wani mutum wanda yake san Allah kuma Allah yake san shi Umar ya ce ban taɓa fatan samun shugabanci ba irin na wannan lokacin wasu suka ki bacci suka kwana a kofar tantin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kowa yana so ya samu wannan falala da gari ya waye a taya manzo Allah an tashi lafiya kaza kaza kowa yana so a gan shi manzo Allah ya ce ina Aliyu shi ma baya wajen ma yana can a kwance idan shi na ciwo aka ce ai yana cikin tantin shi bai da lafiya yace aje a taso shi falalan shi ke Allah ya bashi aka taso shi annabi mai addu'a mai tofi idan shi warke sannan ya dauki tutar ya bashi to wannan falalolin da Allah ya bashi ba wanda ya sai inkaro su sai wanda yake jahili ko batacci saboda ka sayyidina Ali mai falala ne da yawa falalarsa kuma da gaske akwai waɗannan muna ƙara masa wato addu'a da neman yarda Allah Allah ya ƙara yarda da shi Allah ya ƙara masa aminci da sallama da ainihin wato imani ya kuma sanya albarka a cikin zuriyarsa din da suke haka nan kuma muna ƙara taraddi ga sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali duka gaba ɗayan su mu a wurin Ahlus Sunna muna muwalati gare su ba makin ko guda ɗaya daga cikin su la nu fariqu baina ahadin min ashabi muna ganin bari mu saurara ana muna da bako malamin mu da yazo daga kasar Yamai malam bari mu baka community biyar ne ga manta liƙe wannan faddal ya shekhana Lau samahatu to malam bako ne yazo daga kasar Niger yazo wani aiki ne kuma za mu ba shi koda minti biyar ne jiya ma yayi muhadara za mu fada mai koda minti biyar ne ya mana taliki sai ya ta shirawa da faddal alani sunanka ne yake bace mu ba arima mun fari yo mala abdul malik bukari
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسياتون اجيا انا اتكين فرنجي دا الله مدوكين سركي ya kaddara mini ziyarar wannan majalisin mai albarka wannan markaz mai albarka na ma'aifin mu kuma malamin mu al-Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda kamar yadda nace a jiya ni ɗalibi ne daga cikin ɗaliban malam amma ɗalibai ambo'ut kenan ina alfahari da wannan markaz kin kuma ina fatan Allah madaukakin sarki ya kara ma wannan markaz albarka da malaman da suke jagorancin wannan markaz kin a yanzu Allah ya kara musu sabati ya kara musu hakuri da juriya domin jagoranci na ilmantarwa abu ne wanda yake da nauyi sosai wanda babu jagorancin da ya kaisa wahala amma mutane wanda suke a nesa suna ganin ba komai bane yahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim ko kuma wa huwa inda ahlihi azim zakkuwa ta na isku malam yana karatun littafin al-imam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wanda yake a bayani a bisa kan al-mahabba qa'idatun fil mahabba wanda wannan al'amari na al-mahabba yana daga cikin al'amuran da suka yi rauni a wannan lokutan namu domin idan aka ce al-mahabba ana bayani akan al-wala'u wal bara al-imam ibn taymiya yana daga cikin maluman da suka bayyana matsayin soyayya a musulunci inda littafin nasa gaba ɗaya kamar yana bayanin cewa ne al-mahabbatu aslun min usulid-din yake cewa bil mahabbati walil mahabbati qamatil ardu was samawat yace da soyayya ne kuma dalilin soyayya ne sama da kasa suke tsayuwa duk wata ibada da za a yi yace asalin ta shine mahabba soyayya duk wata ibada da za a yi asalin ta shine soyayya wanda wannan kalmar a yanzu an bar ma ɗan fina-finan ita idan ma aka ji malami na bayani na magana akan soyayya sai a doke shi dan dirama ne ko abin da ya kama da haka dan saboda mutane sun jahilci matsayin soyayya a musulunci ga kuma hadisai barkatai da ayoyi wanda suke mana bayani a matsayin soyayya wanda soyayya tana ɗaya daga cikin abin da zai jawo mutum dalilin shiga aljanna hadisi wanda yake shahararre manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ba za ku yi imani ba har sai kun so junanku kenan الإيمان شرط المحبة شرط من شروط كمال الإيمان سويا شرط إذا كتكين شرط لا نكمل الإيمان معلوم يسونا كسا سويا جدا بير وسونا كسا تجدا أكو لا مشاهة في الاصطلاح سونا توا المحبة بالله هو المحبة مع الله da al-mahabbatu li ghayrillah wanda babbar ita ce mahabbatullah ita ce kisimi na farko son Allah na gaba shine mahabbatu ma yuhibbuhu Allah son abunda Allah yake so na gaba shine al-mahabbatu ma Allah wannan shine shirka son wani tare da Allah yuhibbunahum kama yuhibbunahum kama madisamunahu kamar yadda Allah madauki sai kike bayani akan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yadda ake son Allah madaukakin sarki ashe soyayya za ta iya kai ka aljanna kamar yadda soyayya za ta iya kai ka a wuta daga cikin soyayya da take iya kai mutum a wuta shine son kai ka dukariki zuciyarka a matsayin abun bautarka فرأيت من اتخذ إلهه هواه إلى daga cikin abin da yake jayo fadawa a cikin wuta kuma ina daga cikin manya-manyan abubuwan da suke jayo alkhairi ga musulmi ya so wani mutum dan Allah madaukakin sarki wanda idan kuka duba hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mu'min mutane guda 7 da za su shiga a cikin al'arshin Allah daga ciki sai manzo Allah ya ce wa rajulani تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه متاني غدا بيو da suka so junan su dan Allah sun hadu dan Allah har suka rabu suna son juna dan Allah a hadisul qudusi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wajabat mahabbati fil mutahabbin fiyya wal mutazawirin fiyya wal mutajalisin fiyya soyayya ta tabbata ga waɗanda suke son juna dan ni suke zama danni suke ziyarar junansu danni wannan shine kenan shi yasa wani mai hikima yake cewa al-hubbu fillahi aslun fi shari'atina soyayya dan Allah wani asali ne a cikin shari'ar mu yace ahbib akhaka li ajlillahi talqa bihi fadlan taniyan min ar-rahmani dil minani ka so dan uwanka dan Allah zaka hadu da wata falala a wajen Allah madaukakin sarki ma abuci ni'ima dan haka musifantu da wannan sifa ta son juna musamman ɗan uwan mu ahlus sunna wannan zai kara muna imanin mu ya karu kuma sannan zamu kara kusanci da Allah madaukakin sarki kuma sannan dalili ne da zai iya shayo dalilin shigan mu aljanna muna fatan Allah madaukakin sarki kamar yadda muke son junan mu a duniya muke son ƴan uwanmu da suke a wannan markas Allah madaukakin sarki ya hada mu da su a ranar alkiyama malamin mu da Allah ya sa muke son sa ba mu hadu da shi ba muna fatan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata akan shi gare mu almar'u ma man ahabba mutum yana tare da waɗanda yake so ma'ana za a tayar da shi a ranar alkiyama tare da waɗanda yake so muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta ma malamin mu ya kara ma wannan markas kin albarka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله